إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومئذ أصبر 29 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1442 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan March shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasad na 255 cikin jerin girka sussuwan karatu da tafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'adi mawsu'an ila tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da bayani akan al'adunsa da tafarkin rayuwarsa Allah ya saka wa Ibn Qayyim da alkhairi malamai suna jinjina mishi musamman lura da cewa ya rubuta wannan littafi ne a halin tafiya inda yake kasan Makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiyar Ibn Qayyim al-Jawziyya inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da irin wato gwagwarmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wajen tabbatar da musulunci musamman bayan hijirarsa zuwa Madina muna cikin fasli da ke magana akan ghazwatul ghaba zamu tashi inda malam yace qala Musa ibn Uqba an ibn Shihab fi qissati Abi Jandal qala Musa ibn Uqba an ibn Shihab fi qissati Abi Nasir ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا عليهما هنالك يجي موسى بن عقبة دقى ابن شهاب يافع لاغم لكسة أبو بصير كما يدي كسكنا تافن دلائل النبوة نال إمام البيهقي يجي ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما سو أبو جندل دا أبو بصير دا سورا جماعة سو الذين اجتمعوا إليهما هنالك وندسك تارع وجنسوا أولاً سنسنين سكي سكان مكة مدينة حتى مر بهم أبو العاص ابن الربيع هر أبو العاص ابن الربيع يوتي تقبنس وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قريش كما يكسن تشيني مجم iyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab iyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu anha fi nafarin min quraish ya wuce cikin wata tawaga ta quraishawa fa akhaduhum wa ma ma'ahum wadannan su Abu Jandalin suka kama wadannan mutane suka kama dukiyar da ke tare da su wa asaruhum suka mai da su wato fursunonin yaki wa lam yaqtulu minhum ahadan amma sai basu kashe kowa ba لسهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبو دا سرقتك لكي زكان شي أبو العاص دا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو العاص يومئذ مشرك ما لك شي أبو العاص أولا لوكتي كافرين مشركين برقايا مسلمتر وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمها كما كزن يكيغا ainihin wato Khadija Allah ya kara mata yarda ga wato dani ga cousin din Khadija Khadija tana da shi babansa Ar-Rabi' da Khadija dan abin nan ne dan uwa ne ibnu ukhti Khadija bintu Khuwaylid dan gidan wato yar uwar Khadija yar uwar Khadija take auren Ar-Rabi' wanda suke uwa daya uba daya ita ta haifa Al-As Al-As dinnan dan Rabi'u to mahaifiyarsa ce yar uwar Khadija uwa ɗaya uba ɗaya kaga kenan auren gida ne aka yi musu yar uwa yar ya da ɗaɗɗan kanwa kenan misali na fata mun gane ƴaƴan mata suka yi aure sai ce wa khallu sabila abul as to sai su waɗannan su Abu Jandal sai suka saki Abul As suka ce shi ya tafi gida faqadimal madinata alam ra'atihi Zainaba sai ya zo garin Madina ya tarar da matarsa Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa kallamaha Abu al-As fi ashabihi alladhina asarahum Abu Jandal wa Abu Basr sai ba ta labari yace kinji waɗannan mutane wanda muka taho da su suwa ne sun tare mu an kama su ni ma san sake ni ne saboda ganin alakata da ke alakata da ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma akhadhu lahu ya bayyana mata labarin abinda aka karbe musu fa kallamat Zainab Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai Zainab ta yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi dhalika game da wannan fa za'amu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama masu ba da labari suka ce daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe fa khataban nasa ya tsaya cikin mutane ya jawabi fa qala sai ya ce inna saharna unasan wa saharna abul asi fa ni'mas sihru wajadnahu sai annabi ya ce lalle mun ba mutane daban-daban auren ƴaƴanmu kuma abul as da muka bashi auren ɗiyanmu ya zama sirikinmu to madalla da irin su ku taka shi mun yaba da hankalin shi da mutuncin sa da yadda ya san girman manya wa innahu aqbala min ash-shami fi ashabin lahu min quraish to mai da abun ya faru an bani labarin cewa abul as ya taho daga kasar sham tare da wasu jama'a shi cikin quraishawa fa akhadhahum abu jandal wa abu basir abu jandal da abu basir sun kame su wa akhadhu ma kana ma'ahu su abu jandal sun kwace duka dukiyar da ke a hannunsu wa lam yaqtulu minhum ahada an bani labarin cewa amma ba su kashe kowa ba wa inna zainaba binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'alatni an ujirahu annabi ya ce kuma iyata zainab iyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta roke ni da in shiga tsakankani in nema musu wato nemi belin su in shige musu gaba ai musu alfarma fa hal antum mujiruna abul as wa ashabahu ko kuna ganin ya jama'a za mu bai wa abul as da mutanen shi mafaka mu shiga cikin wannan magana sai sahabbai suka ce fa qala an-nasu na sahabbai suka ce kware ko ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma balaga aba jandalin wa ashabahu qawlu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi abil as wa ashabihi alladhina kanu indahu min al-asra radda ilaihim kull shay'in akhadha minhu yayin da labari ya iske su cewa ai mutumin nan da kuka kama kuka saka kuka riki sauran abokan shi kunji abinda manzon Allah ya faɗa akan shi dama sun san sarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sannan suka ji manzon Allah ya yaba wa sarkutakar da ke tsakankanin su da suka ji haka sai suka sake su suka mai musu da komai nasu hatta al-iqala dai da gurgurdan da baibayin daura dabba ba su bar shi ba sai da suka mai musu shi wa kunt wa kataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila abi jandal wa abi basir sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sako zuwa ga Abu Jandal da Abu Basir ya amuruhum an yaqdamu alaihi annabi alaihi salatu wasallam ce yana so su zo Madina su same shi wa ya'muru man ma'ahu min almuslimina an yarji'u ila biladihim wa ahlihi yace kuma sauran musulmai da suke tare da ku to su koma garuruwan su kafin mu ga abin da hali zai wa Allah ya ta'arradu li ahadin min quraish wa iriha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace yana hannun su daga su ainihin wato tare wani ga quraishi ko wata tawaga ta quraishawa ta kasuwanci annabi alaihi wasallam ya rubuta musu wannan bayani faqadima kitabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala abi basirin wa huwa fil maut saƙon nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iske wannan bawan Allah abu basirin yana cikin gargaran mutuwa famata wa huwa ala sadri haka ya rungume wannan takarda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kirjinsa har zuwa fitar rayuwarsa wannan ainihin wato takarda tana manne da kirjinsa saboda yadda ya kaunaci abun ya ji dadi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mishi wannan sako wada fanahu Abu Jandal makalu dan uwan nashi abokin nasa Abu Jandal ya rufe shi annan inda ya rushe wa aqbala Abu Jandal ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abu Jandal sai ya taho cikin Madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aminat iru quraish daga nan kuma tawagogin quraishawa da karab kokin su suka shiga cikin aminci wa zakara baqil hadith sai bai haki a cikin dalailin nubuwa ya ambaci ragowar wannan kisa doguwa wa qaul musa ibn uquba aswab malam yace wannan labarin karmanta ya kawo mana shine wato da siga guda biyu daban-daban, siga da wane ya kawo da siga da wane ya kawo. Sai ya ce maganar Musa ibn Uqba ita ta fi zama daidai, wa abul asi innama aslama zaman al-hudna. Maganar da ke nuni zuwa ga cewa wannan kissa ta faru ne bayan an yi sulhu Hudaybiya, wanda za mu zo mu ji a gaba, yace to wannan ta fi inganci, saboda abul as bai musulunta ba sai lokacin da ake cikin al-hudna, ake cikin zaman sulhu din nan, zaman yarjejeniya ta babu yaki tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da tsakanin Quraishawa. Wa quraishun innama imbasatat iruha ila shami zaman al-hudna, kuma Quraishawa a zamanin wannan sulhun ne ma suka samu halin aikawa da kasuwancinsu da baza karafkarsu zuwa ƙasar Sham, domin kafin nan sun shagaltu da yaƙi ne kawai, sun shagaltu da rigingimin yaƙi tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun yi Badar, sun yi Uhudu, sun dawo a Ahzab. To a wannan shekarun ba su da wata damuwa da ta wuce wannan yaƙi-yaƙi, kamar yadda za mu zo musu. To don haka sai ya zama ba zai yiwu a ce ana cikin wannan yaƙi ne kuma suka aika da tawaga ba, domin lokacin ba shi ne damuwarsu. Malam ya ci gaba da cewa wasiyaku zuhuri lil qissa bayyinun zahirun annaha kanat fi zamanil hudna. Yadda zuhuri ya koro labarin shi na shi ya fito karara, ya bayyana cewa a zamanin al-hudna ne, a zamanin zaman sulhu din. Qala al-waqidi wa qila aqbala diyyat ibn khalifa al-kalbi min indi qaisar wa fiha. A wannan shekara har ila yau, inji al-waqidi, a wannan lokacin ne aqbala diyyat ibn khalifata al-kalbi, wannan kyakkyawan sahabin nan wanda sayyidina Jibril alaihi salam yake shiga irin kamanninsa, in yana so ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kamannin dan adam, yakan ari sura irin ta dihyatu bin khalifa al-kalbi. To wannan a wannan lokacin ne ya taho daga gun Kaisarun Rum, sarkin Rumawa, wa kad ajazahu bi malik wa kiswatu, ya bashi ainihin dukiya mai tarin yawa da tufafi sutura iri daban-daban, ya mushi goma ta arziki. Sai ya taho, falamma kana bi hisma, da ya zoro da ake ce mushi hisma, wani kwazazzabo ne da ke kusa da wadin Qura, sai ya gamu da wasu barayi, laqiyahu nasun min Juzalim, wasu tawagar mutane daga kabilar Banu Juzam suka gamu da shi, faqata'u alaihi tariqa, suka mushi fashi da makami, falam yatruku ma'ahu shay'an, suka kwaci duk wannan dukiya da ke tare da shi. Faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qabla an yadkhula baitahu fa akhbara, da ya iso Makka, ka abdi iso Madina amin, kafin ya je gidansa ya isa gun iyalinsa, sai da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da ya faru. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan labari, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin fasara ilaihi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama na'am fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Zaid ibn Haritha ila hismi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da Zaid dan Haritha zuwa wannan wurin hismi. Qultu, ni Ibnul Qayyim sai nace wa hadha ba'da al-Hudaybiyya bila shakk, wannan ma ya faru ne bayan Hudaybiyya, babu shakka akan haka, za a zo a ji Hudaybiyya din anan gaba. Kan wa qala al-waqidi, shi ko waqidi yace wa kharaja aliyun fi mi'ati rajulin ila fadakin ila hayyin min bani sa'ad ibn bakr, sayyidina ali radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi cikin wasu mazaje mutum 100 zuwa ga inda ake ce ma fadak, zuwa wata kabila daga cikin banu sa'ad ibn bakr, wa zalika annahu balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna biha jam'an yuriduna an yamuddu yahuda khaybar. Abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka, ya samu labarin akwai wasu tarin sojoji a cikin waɗannan kabila na banu sa'ad ibn bakr, waɗanda suke so su taso su zo su taimakawa yahudawan khaybara da ƙarin sojoji. Fasara ilayhim yasiru al-layla wa yakmulu an-nahara, sai Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu ya tafi shi da waɗannan magaji, yasiru al-layla, suna yin tafiya cikin dare, wa yakmulu an-nahara, idan wuni yayi su samu wuri su kuya, ba sa fitowa yadda za a gansu. Fa asaba aynan lahu, sai suka kama wani dan leken asiri na waɗannan mutanen, fa aqarra lahu annahum ba'athuhu ila khaybar,
wannan dane ke asiri da aka kama ya bayo sai na labarin cewa lalle da gaske mutanen shi sun aike shi ne ya je Khaibara ya gaya musu wannan sako cewa in kuna so za mu zo mu taya ku yaki da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa aradu alaihim nusratuhum ala an yaj'alu lahum thamar Khaibara cewa sun tura shi ne ya je ya ma mutanen Khaibara tai cewa mu banu Sa'ad ibn Bakr za mu taimaka muku akan yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da sharadin za ku ba mu dukiyar noma harvest idan kuka yi gaba ɗaya za ku ba mu abin da kuka yi harvesting a ƙasar Khaibara wannan yana cikin littafin Ibn Sa'd Tabaqatu Ibn Sa'd abin nan da Asharul Mawahib fadak wani wuri ne sananne wanda tafiya ce ta kwana biyu daga Madina tafiya ce ta kwana guda biyu daga Madina Malam ya ci gaba da cewa wa fiha a dai wannan shekara ne sariyatu Abdurrahman ibn Auf ila dumatil jandal fi Sha'ban a watan Sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da tawaga ta rinduna kankanwa karkashin jagorancin Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu zuwa dumatil jandal fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi in ata'uka fatazawwaj ibnata malikihi in sun maka da'a to ka auri yar sarkinsu fa aslama alqawm duk suka musulunta wa tazawwaja Abdurrahman tumadira bintal asbab sai sayyidina Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu ya auri wata mata mai suna a cikin su mai suna tumadiru bintul asbab ita ce yar shugaban nasu wa hiya ummu abi salama ita ta haifa ma sayyidina Abdurrahman dan Auf dan shi shahararren malamin nan Abu Salamata bin Abdurrahman ibn Auf wanda malamin ne cikin malaman tabi'ai babban tabi'i ne an yi sabani game da asalin sunan sa wasu suna ganin sunan sa shine alkunyar sa Abu Salama wasu kuma suna ganin a sunan shi Isma'ilu alkunyar sa ne Abu Salama ya rasu ne shekara ta 94 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan abuki ibnu Abbas din wanda yake cewa yana nadamar irin raini da yawa ibnu Abbas da ya kwashi ilimi ya amma shi babban malami ne cikin malaman tabi'ai yana da hadisi a cikin kafati da wawini sunna Allah ya gafarta mishi wannan matar yar gidan wannan sarkin sarkin Dumatul Jandal tace mahaifiyarsa wa kana abuha ra'asuhum wa malikuhum mala yace baban shi da babanta ita wannan mata mai suna Tumadiru babanta shine ainihin wato shugaban su shine jagoran su qala abin nan waqidi yace wa kana sariyatu kurz ibn jabir al-fihri ila al-urayni ila alladhina qatalu ra'iya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma aka sake yin wato karamar rinjina wacce aka tura zuwa ga al-urayniyun uraina uraina wasu dangi ne cikin uda waɗannan da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama godiyar mayu waɗanda ainihin wato suka zo aka ba su dama su sha fitsari da nonon raƙumi dan yin magani suka kashe mai kiwon raƙuma wastaqul ibla suka gudda raƙuman fi shawwalin sanata 60 a watan shawwal watan karamar sallah na shekara ta 6 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tasriya 20 farisa wannan rinduna ta kasance rinduna ce ta mahaya guda 20 qultu ni ibnu qayyim al-jawziyya sai ya ce wa hadha yadullu ala annaha kanat qabla al-hudaybiyya kanat fi dhil-ka'dati kama sayati wannan bayanin yana nuni zuwa ga cewa kissar da ta faru game da Urayniyin to ta faru ne kafin Hudaybiyya kanat fi dhil-ka'dati ya faru ne a watan Dhul-Qa'da kama sai a cikin mai da zai zo bayani akan haka wa qissatul Urayniyin kissa ita wato kissa ta Urainawa ta faru a watan Shawwal ko shi kuma kissar Hudaybiyya a watan Dhul-Qa'da Malik yace wa qissatul Urayniyin fi sahihaini min hadisi Anas anna rahatan min Uql wa Uraina ataw Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna ahlu dar'i wa lam nakun ahla rifin fastaw khamna almadinata fa amara lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zawjin wa amarahum an yakhruju fiha fa sharabu min albaniha wa abwaliha falamma saqu
قتلوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزودة وكفروا بعد الإسلام. ما لقيتي قصة نحن أتكلم سوى البخاري ده مسلم تحديثا أنس بن مالك الله يكرمه مسح ده يكي توا أن رهبا من أكل وسمتاني ده تكين كبيرة أكل أصلا لفظ أكل سنو وتماتاتي وارتزم ميرينو ga ƴaƴan wannan dangina banu auf bin wa'il shine sai ake kiran su da sunanta ita take shayar da ƴaƴan kabilar mafi yawan su sai har aka juye tun ana ce masa ƴaƴan ukul ko masu shan nono ukul sai aka cire ya zama kawai ukul din da an ce ukul an san suwa ake nufi asalin su banu auf ibn wa'il haka yake cikin tafin nihayatul arab na al-qalqashani rahmatullahi alayhi waɗannan ukul da su da wa'uraina kamar da muka ambata wasu kabila ne cikin quba suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu suka ce ya rasulullah inna ahlud dar'i ya manzon Allah ka sani mu mutane ne mu abota dar su ne wato dabbobi masu nono mamar kenan su raƙuma da tumaki da awaki ka san waɗannan su ne irin dukiyanmu walam nakum ahla rifin mu ba mutanen karkara bane wanda muke zauna a rigage muna yawace yawace na kiwo fastawhamna almadinata to yanzu zama wuri daya a madina ya sa mana masassara jikinmu ya kunyi kan jiki jikinmu ya ki sabawa da zaman wuri guda fa amara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zawj sai annabi ce a ware musu wasu raƙuma wata ɗan ƙaramin wato wani ɗan ƙaramin garke da raƙuma shine zawj daga 4-5 zuwa 10 ko 20 kuma kan wuce haka wa amarahum an yakhruju fiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma su fita daga madina wato ai musu isolation kenan su koma gefe saboda ta yi ciwon dake cikin su contagious ne yana ana iya dauka daga jikin wani ko daga numfashin wani ko daga kusanci daga gurin sa sai suka fita fa yashrabu min albani annabi yace su koma gefe su je su sha nonon raqumar wa abwaliha da tsarin raqumar falamma safu yasa koma gefe suka je suna shan nono da fitsarin raƙumi saboda wannan abubuwa guda biyu a cikin raƙumi kamar sauran abubuwan da ke jikin shi suna da medicinal values raƙumi wata dabba ce wanda take mai albarka kwarai da gaske kisa Allah ya kwatanci da ita afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat a traditional medicine na musulunci da kuma hatta a modern orthodox medicine a harkar kimiyyar lafiya ta zamani kamar kace likitan bature da likita na musulunci da sauran fannoni na masana abin nan wato amfani nama da nono da madara da sauran ababen da ke jikin raƙumi kamar nutritionist duka sun tabbatar a bincike na zamani irin abin da ke jikin raƙumi na ababe masu amfani tun daga ƙashinsa da naman shi da fitsarinsa da kofatar shi da ruwan idan shi abu iri daban-daban da bargon shi ana magani iri-iri da shi musamman abin da ya shafi cutuka da suke da alaƙa da ƙashi karaya ko gocewa ko nauyin jiki na shekaru ko na wani hatsari da mutum ya samu ana amfani da ƙashin raƙumi ta hanyoyi da dama a dandaka a sa abinci a cika mai yaji ko a dinga jikawa ana shayi da shi ga inda da iri daban-daban kaji za ka sa yi a waɗanda suka san kan harka to haka kuma nonon shi wanda yake lafiyayye ne da yana da sinadarin iri daban-daban haka nan fitsarinsa da sauran abubuwan da suke jikin shi haka nan fatar raƙumi duka dai abubuwan da suke jikin shi sai dabba ce mai albarka kwarai da gaske to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan ainihin wato magani cewa su je su yi amfani da fitsari da nonon raƙumi ɗin da suka sha su kuma Allah ya taimaka shi suka warke fa qatalu ra'iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka godiyan mayu suka kashe wato wannan mai kiwo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaqu zauda suka kora garken raƙumin suka tafi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mishi wannan godiyan raƙumin godiyan mayu wa kafaru ba'da islamih suka kafirce wa Allah bayan da sun musulunta wa fi lafdin li muslimin samalu aina ra'i sun caccake idan mutumin da ke kiwa fa ba sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi talabi
sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika cewa lalle ne abu sa musu fa amar bihim yasa aka bisa musu aka kamo su fa qata'a aydihim wa arjuluhum Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka yanki hannayensu da kafafun su wa tarakahum fi nahiyatil harrati hatta matu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu a ainihin wato bangaren alharra wadannan bakaken duwatsu masu zafi a kasar Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu a nan haska mutu Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a wani babi mai ban sha'awa a cikin kitabul jihad inda yake cewa babu idza haraka al-mushriku al-muslima hal yuhraku idan musulmi aka samu kafiri ya kona musulmi ya kona shi a cikin ɗakin shi ko su kama musulmi su kona shi idan aka zo wajen kisasi shin za a kona shi shi ma duba zuwa ga kisasi ana mutum irin kisan da yayi duba zuwa ga kuma Allah ya hana azaba da wuta to wanne za a yi sai kawo shi da siga ta irin yadda ya saba siga ta tambaya wanda karshe ana hada hadisi ne akan cewa to yanzu wannan wajen kisasi to istisna'i idan mutum ya kashe wani da irin kisan da aka hana to za a yi mishi irin wannan kisan shi za a yi mishi musamman idan a ce kafirai ne suke tattaunawa sai dai mai tsayi da malamin fiqh suka yi a wajen Allah ya saka musu alkhairi ya kawo shi kuma a wasu rare wanda ba wannan ba kamar babi da ke bayani a cikin kitabul wudu'i game da abin nan wato bawalin raƙumi da sauran dabbobi tsarkinsa ko rashin tsarkinsa da wasu wurare da batu akan zakka da makamantansu sannan ya kawo shi ma a cikin kitabul tibbi wajen magana akan magani da ake yi da ainihin wato nonon raƙumi da fitsari din ina fatan mun gano ne to aka bar su a wannan wajen wa fi hadisi abi zubair a riwaya abu zubair an jabir wanda ke cikin sira ta ibnu hisham kamar da ibnu kasirin ya kawo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tura abu sawun su bayan sun yi tafiya ta kwana daya da wuni ya aka iso su annabi ne ya musu addu'a yace allahumma ammi alaihim at-tariqa ya Allah ka makantar da idan su daga hanya Allah ka sa su makuwa waj'alha alaihim abyaqa min maski jamal ya Allah ka sa hanyar ta ainihin wato kuntace musu kamar kuncin wato randar raƙumi ko masayin kwalli ɗayan biyu wato ne zama sun rasa hanya ne suka dinga makuwa suka yi ta dawarwari a guri ɗaya wannan shi ya ba su guji musulmai dama suka iso sai da suke Allah subhanahu wataala ya karbawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ta shi wannan ya nuni zuwa ga hada tsakanin asbabu da kuma neman agaji a wurin Allah kai karatu sannan kuma ka nemi Allah ya baka tabbu ka jaraba ka je kai kasuwanci sannan ka nemi Allah ya sa maka albarka kai shuka kai noma sannan ka nemi Allah ya sa maka albarka a shukar hada tsakanin asbabu da kuma komawa zuwa ga Allah da neman falalarsa karka taƙaito akan daya baka yi daya ba فَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّبِيلَ فَأُدْرِكُوا سي الله يمكنتم مسو ده hanya Allah ya atar da su daga hanya sai aka riske su wa zakar bi qissa ya ambaci qissa to ne yake kulasa ta qissa qurayniyin za a zo a ji ta can gaba da cikakken ainihin wato tafsilat din ta sai malai yake wa fiha min al-fiqh a cikin wannan qissa daga cikin fiqhun da ke cikin ta jawazu shirbi abwani al-ibn halastin shan nonon raƙumi fitsarin raƙumi ya halasta a sha fitsarin raƙumi tun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini a sha kai musulmi kar ka saurari maganar duk wani da zai ga maka aka sanar tun da dai annabi ya yarda a ni to daidai komai yadda mutum ya kai ga tsananin binciken shi da ƙwaƙudubar shi a laboratory to haka zai kyale wannan abu bai ce tabbas mu musulmi mun yi amanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka duwan da ya faɗi abu shi ya jiye ya cinye faɗa abin da ya faɗa kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal ya faɗa ba ma yin su ba kamar amma dai ba za mu canza nan kana da ƴancin kai kana ganin kai musulmi ne amma boko ya ratsa ka ya wuce kima ka yadda abin da kai yadda shi amma dai mu mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan muka tsaya wa taharatu bawli ma'kulil lahm da nuni zuwa ga cewa duk abin da ake cin naman sa saniya da raƙumi da tinkiya da akuya da makamantansu waɗanda suke dabbobi ne an halasta su to fitsarinsu ba najasa ba ne domin bayan da za a yi a halasta wa musulmi cin najasa inda ake iya shan fitsarin su to ya nuna cewa idan yanzu tinki ya ce tsari a waje ko akan wata sutura ko a wurin da za a yi sallah ko ya taba rigarka to wannan bai maida wannan sutura ko wannan wajen ya zama najasa ba wal jam'u lil muharibi idza akhadha al mal wa qatala baina qat'i yadihi wa rijlihi wa qatli sannan kuma al muharib dan fashi da makami wanda yake kawo fasadi a bayan kasa zai yi hada mushi ukuba fiye da daya shine al jam'u da kuma idan Allah ya ce ga mazza alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu kaga ya kawo da aw kaman at takhir ai mushi wannan abawancin ko ai mushi wancan abawancin to amma kuma gashi annabi ya hada fiye da azaba din guda daya shine qatlin idan yayi kisa ya kwace dukiya ya isata yayi kisa ba iya a yanke mushi hannu da kafa yanke hannu a madadin sata da yayi yanke kafa a madadin sa'ayi da yayi na barna a bayan kasa kisa da za a yi mushi a madadin kisa da shi ma yayi wa annahu yuj'alu yuf'alu bil jani kama fa'al sannan kuma duk wanda yayi ma wani jinaya to za a yi mushi irin abin da yayi jinayar shi sai inda ya zama cewa idan za a yi mushi abu ne ba wanda ba zai yi ba bai da babu ba za a yi shi daidai gwargwadon shi ma'ana idan mutum ya cika wani wuka a ciki sai wani bai mutu ba to idan aka zo ba za a yi mushi irin wannan kisa sun saboda akwai yiwuwar in an caka mushi wuka shi ya mutu kaga kisasin zai wuce irin wancan duk da Allah ya ce wal juruhu qisas to amma za a duba juruhu waɗanda suke tahtamilul qisas kamar a cire yatsa a cire kunne a cire kafa idan ya cire wani yatsa ko kunne ko kafa kaga wannan ba makasa bane amma idan ya zuddima wani wuka a ciki kuma wannan wani har ya riga da ya warke an jira ya warke an ga ya raunin to ba za a zuddima mushi wuka shi a ciki saboda garin wannan zuddima wata yi a wuce iya yadda wancan ko a taba wata gaba ko wani organ wanda shi sai ya mutu kai tsaye to a irin nan ba za a yi mishi kisasi ba sai a koma zuwa ga abin da alƙali ya ga dacewa shi da diya na fata mun gane wannan amma an ba ka duk wanda yayi kisa to za a mai kisa irin wacce yayi in ya kashe da bullet shi ma kashe shi da bullet in ya kashe da duka da sara da takobi ko makami shi ma a mishi haka in ya kashe da bayar da guba a sha duk da yake malamai sun yi magana akan wani wasu suna ganin ba za a ba shi guba ba sai dai a nemi wata wani salo daban na kisa manzon dai masu yawa suna na a cikin dafan fiqhin musulunci malamin ya ci gaba da cewa fa innahu lamma samalu aynar rani yayin da waɗannan ƙuraimiyi suka caccake idan mai kiwon nan samala aynar sai annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ya caccake idan su wa qadda hada bi hadha an al-qisata muhkamatan laysat mansukha ibul kayyim yana mai da wani martani ne ga wasu masu ganin cewa wannan kissa mansukhiya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musla ya hana a ci mutuncin gawa to ai su ba su zama gawa ba aka yi musu wannan sannan kuma ba a fagen yaki bane a fage ne na kisasi na ainihin hukunci sannan wannan kissa tana nuni zuwa ga cewa ko ni yawan mutane in suka hadu akan kashe mutum daya to duk za a kashe su ne da wanda ya yi mubasharantan kisan da wanda ya rike da wanda ya tsaya a gefe yana rika musu kan wani ya zo ya gani da wanda ya yi atara dukkan nusu ba hun shuraka ufin isi da haka sai ya shari kuna aida fi ukuwa da haka kamar da Umar yake cewa wallahi da mutanen garin Sana'a gaba ɗayan su sun hada kan kashe wani da duk na kashe su gaba kiya wannan shine kaida da musulunci ya kawo game da kisasi to wannan kissa muhkama ce ba mansukhiya ba ce ma'ana har yanzu tana aiki idan aka samu irin haka shugaban zai yi musu irin wannan idan sun yi irin waɗannan abubuwa wa in kana qabla an tanzila al-hudud ko da yake wasu suna ganin cewa ta sauka ne kafin saukan bayani akan haddoji na kisasi da makamantansu wal hudud nazalat bi taqririha la ibtaliha la bi ibtaliha yace to bayanai akan haddojin da suka sauka sai suka tabbatar da wannan doka ba wai sun kore wannan doka ba ne wannan ita ce magana mafi inganci kamar yadda za ka ga malamin Ibnul Qayyim wato Ibn Taymiyyah ya tattaunata a cikin asiyasu shari'a fi islahir ra'i wa ra'iya inda yake magana akan ainihin wato kisasi din wallahu ta'ala alam inda yake magana akan muharaba din to wannan kenan sai ma da yake fasl ga wata gaba fi kisatul hudaybiyya game da labarin hudaybiyya na'am wanda ya nufaci kisa ko kuma ya amfani da makami a makasa ko ina ga shi ne balance abin magana ya amfani da makami a makasa makamin da ka iya kisa kaman rasas ko sikin kuma wato bullet ko wuka kuma a inda zai iya kisa sai kuma wancan din bai mutu ba zaka ba za a kashe shi ba tunda ai bai yi kisan ba bai cimma burinsa na kisa ba amma za a yi mishi kuba da gwargwadon abin da ya yi idan ya bata wata gaba kamar a ce ya same shi a hannu watakila ya nufi goshe shi sai ya same shi a kafada ya bata mai hannu to yanzu ana bin shi diya hannu kenan diya hannu kuma diya ce kamera idan ko misali a ciki ne ya saka mishi makami ko a cinya ko wani abu ko ya ji mishi ciwo al'aura ko duk wata gaba wata ke ana biyan diyan rai kamar ido ko kunne ko makamantansu idan alƙali ya ga cewa kisasi ne abin da yake zai yi mishi kisasin ido ko kisasin hannu ko kisasin kafa in kuma ya ga cewa based on what circumstances da suka faru game da kisa ya ga cewa abin da ya fi dacewa shi ne diya zai iya karɓar diya musamman idan shi wato victim ɗin ya yarda cewa zai karɓi diya domin ai da shi wanda aka jima rauni yana da ƴancin ya zaɓi diya ko kisasi kamar idan an kashe mutum auliya ɗin shi suna da ƴancin su ce sun yarda a ba su diya maimakon kisasi wallahu a'lam na'am wannan ma za a iya kuma zuwa ga abin nan shi ma diya idan mutum ya ji wani rauni inda ba makasa ba amma kuma sai ya zo da kisa ta yi bleeding to death ya ji mai ciwo a kafa ko a agara ko makamantansu sai ya bleeding kuma to death kaga ya yi kisa ne to amma tunda wannan shi ake ce mashhurul amt da haka za a yi juruhi zuwa ga diya idan alƙali ya ga haka alƙalai suna da damar su kalli wannan shi sa ba dukunta da kace za a yanke ba mutane za su yanke ba alƙalai ne mujtahidai masana shari'a kuma sai sun duba abubuwa da dama kafin su yanke wallahu a'lam sai mallan yake cewa faslun game da al-hudaybiyya ana karantawa a ce hudaybiyya ko hudaybiyya bit-tashil amin bit-takhfif aw bit-taskil al-imam ash-shafi'i rahmatullahi alayhi yana faɗa cewa malaman hadisi suna kuskure game da faɗan kalmomi guda biyu kuskure na farko fi tashdidi jirrana kuskure na biyu fi takhfifi al-hudaybiyya babu shafi yana ganin cewa akasin haka shine daidai a ce jirrana bitakhfif bitakhfifir ra'i kar a ce jirrana a ce kuma hudaybiyya kar a ce hudaybiyya yace to amma malaman hadisi suna faɗa haka amma wasu malamai Imam Shafi'i shi ya faɗi wannan haka kuma Abu Sulaiman al-Khattabi amma wasu malamai kamar yadda Yaqutul Hamawi ya kawo a cikin Mujmal Buldan haka kuma wato malam Fairuzabadi a cikin Tajul Arus a cikin wato kamus din kenan na shi Fairuzabadi da kuma Murtada Zabidi a cikin Tajul Arus da al-Imamu al-qadi ya dama a cikin ikmalul mu'lim shi ma ya kawo wannan magana cewa duka guda biyu ya halasta a ce hudaybiyya kuma a ce hudaybiyya ya halasta a ce jirana ya halasta a ce jirana yace mutanen iraki sune suke tashdidi mutanen hijaz sune suke takhfifi da haka duka ya halasta a ce hudaybiyya ko kuma hudaybiyya kamar yadda kake cewa Sokoto ko ka ce Sokoto ko da turanci ne Sokoto kan ko ina ga turanci ne ko yawa haka akan ce birnin Kebbi ko birnin Kebbi ko daidai ne oho mutanen garin su suka sani da su da malaman Hausa naka ji suna cewa kabi su kuma nasara sun rubuta kabi kabi k e double b i ko ɗayan bidin silent ne irin namina ko ana fada ta wallahu a'lam ni ba musu ne karbani ne ko dake to al muhimu dai ana cewa hudaybiya ana cewa hudaybiya to wannan ɗaya daga cikin kissoshi ne mashahurai a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudaybiya din sunan wani wuri ne sunan wata rijiya ce da take kusa da wata bishiya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan ya zauna sahabbai ko kuma yin daya kashin inuwata sahabbai suka mishi mubaya suka mai wannan chaffa wanda tana kusa da garin Makka ana cewa miltara ne idan an fito daga garin Makka Allah cikin hikimarsa da iyawarsa yanzu wurin ya bace ya shiga cikin rubudi ana dai ta hasashen ina ne saboda sayyidina Umar tun azamanin sa ya sa an yanke wannan bishiya an yi wato an yi me za a ce ne an batar da an yi designing din wajen an batar da duk wani site da zai nuna wajen saboda gujewa kar mutane su mai da wurin wani gunki da za su dinga zuwa suna yin wasu ibadoji dan tsare mutane imaninsu saboda bishiya ce da take da tarihi kwarai ka kaddara ina ce mutane irin namu ɗan Afirka baƙaƙe danginmu za su san inda bishiyar nan take za su ta zuwa ne wasu suna ɗebo ganyenta wasu je su rungume ta wani ya je ya babuyi fatata wani ya samu sai wata ya jika wani ya kankara ya ciro kaucinta an dinga abubuwa kenan iri daban-daban ai sai sun ƙara da ita ma gaba ɗaya inda tun turawa ne sai sai da za su yi kwanciyar ɗinta a dinga samun irinta watakila ko saboda a dinga siyarwa ya zama business a dinga cewa ai ga itacen bishiyar shajara ɗin za a dinga asuwa kiri shi ana jikawa ana yin shayi ana yin waye ana yin waye to Allah cikin kiba zai yi batar da wani saboda kada 'yan kasuwa su yi yawa to shi kenan kamar yadda na ambata wannan tarihi ne jama'a mai falala kwarai da gaske kuma shahararren tarihi daga cikin kissoshin tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malik yace kala nafi'u kana sanata 60 fi zulqa'ad nafi'u yace hudaybiya an yi ta ne a shekara ta 6 a watan zulqa'ada wa hadha huwa sahihu wannan ita ce magana mai inganci wa huwa qawlu zuhri wa qatada wa musa ibn uqba wa muhammad ibn isaqa wa ghairihi duk waɗannan malaman tarihi al-imam az-zuhri qatada ibn di'ama musa ibn uqba muhammad ibn isaqa ne sira da magaji da wasu su din magana suke wa qala hisham ibn urwa an abi hisham dan urwa to dan zubair daga baban shi yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila hudaybiya fi ramadan a watan ramadana na shekara ta 6 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Hudaybiya wa kana fi Shawwal ya zama ne a cikin Shawwal wa hadha wahm malamin ce wannan kuskure wa inna ma kanat ghazatul fath fi Ramadan cewa da yi a Ramadan ne kuskure ne ba Ramadan bane Shawwal da kai ce kuskure ne abinda Hisham dan uwa ya ambata domin wannan yaki ya faru ne a ainihin wato Shawwal yakin da aka yi a Ramadana shine fathu Makka da kuma yakin Badar kamar yadda muka ji a baya wa qala Abu al-Aswad an Urwa innaha kanat fi zulqa'ada ala as-sawad wato an fita a cikin watan Shawwal aka isa a watan zulqa'ada a bisa zance mafi inganci wa fi sahihaini an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itabara arba'a umar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas rawaito yayi umara guda hudu كلهن في ذي الكعدة فذكر منها أمرة الهليبية دك أمرون لما نزل الله صلى الله عليه وسلم يا يسني أعينهم وتن ذي الكعدة أكا أنبتا لجسكيسو أقوى أن أمرة الهليبية وكان معه 1500 النبي صلى الله عليه وسلم يا تهدى صحابين متن دمولة الهليبية هكذا في السيئين عن جابر وأنه فيهما hakanan ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Jabir Allah ya kara masa yadda wa an daga Jabir har ila yau fihi ma a cikin Bukhari da Muslim kalu 1400 haka ce 1400 wa fihi ma a cikin Bukhari da Muslim an Abdullahi ibn Abi Aufa daga Abdullahi dan gidan Abu Aufa kunna 1300 mu 1300 ne wa qala qala qultu li Sa'id ibn al-Musayyib nace wa Sa'id ibn al-Musayyib kam kana alladhina shahidu bai'atar ridwan nace masa mutun nawa suka je bai'atar ridwan qala 15 bi'a yace 110 wato 1500 kenan qala yace qultu fa inna jabir ibn abdullah to amma ni kam jabir yace da ni kanu 14 bi'a yace dubu wato 114 ne 1500 kenan qala sai sa'id yace yarhamuhullah Allah ya gafarta wa jabir awhama yayi kuskure huwa haddathani shi jabirin dai shi ya bani labari annahum kanu 15 bi'a shi ya gaya mana cewa sun kasance su 15 su 1500 wannan haka isma'il ya fitar da shi kamar da ibn hajar ya ambata cikin fatul bani mujallad na 7 ta hanyar amr ibn ali bin fallas daga abu dawud a tayani shi yake cewa haddathana qurra an qatada bihi sannan bukhari ya fitar da shi ta hanyar shi wato yazid ibn zurayk daga sa'id daga qatada shi ne fitar da wannan labari zuwa ga ainihin wato sa'id dan musayyib da yake cewa balagani anna jabir ibn abdullah kana yaqulu kanu 14 bi'a fa qala li sa'id hadathani jabir kanu 15 bi'a da bai annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-hudaybiyah qultu kafin nan sai yake cewa yarhamuhullahu awhama huwa haddathani annahum kanu 15 bi'a qultu ni malam ibnu qayyim shi nace wa qad saha an jabir qawlan fadan 1400 da 1500 duka ya tabbata daga jabir daga ibnu abi awfa kuma 1300 wa saha anhu annahum naharu yawm al-hudaybiyah 70 badal kuma ya tabbata cewa sun yanka raquma guda 70 a ranar hudaybiyah al-badna an sab'ati kowane mutum bakwai su raba raquma daya shine abincin su na guzurun su da sauran abin da suke amfani da shi yau da kullum faqila lahu sai aka ce mishi kam kuntum ku nawa ne qala sai ya ce alfan wa 400 bi khaylina wa rijlina mu 1400 mahayanmu da kuma masu tafiya a kafa wannan tace riwayar al-imamu Ahmad ibn Hanbal da ibn Sa'd haka nan muslim ma ya fitar da al-imamu Malik a cikin muwatta daga Jabir dan Abdullahi da yake cewa naharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyati al-badnata an sab'ati wal baqarata an sab'ati yace mun yanka wato dabbobi shana samiya mutum bakwai saraba haka nan raquma mutum bakwai saraba haka nan shi ma al-imamu dali ya fitar daga jami'ul dan abdullahi Allah ya kara masa malik ya ci gaba da cewa ya'ni farisahu wa rajulun da yace bi khairina wa rajulina yana nufin mahaya da masu tafiya da kafa wal qalbu ila hadha abyad yace ni zuciyata ni ibn qayyim ta fi karkata zuwa ga wannan magana ta cewa su 1500 wa huwa qaulul bara ibn adil wa ma'aqil ibn yasar wa salama ibn al-aqwa fi asahhi riwayati wannan shine magana wato bara'u dan adil da ma'aqil ibn yasar da salama ibn al-aqwa a cikin riwaya dayan biyu mafiya inganci wa huwa qaulu da 400 da 1400 shine abin da yake karkata zuwa ga zuciyar ibn al-qayyim shine magana salama ibn al-aqwa da ma'aqil ibn yasar da kuma bara'u dan adil wa qaulu musayyib bin hazan da kuma magana musayyib dan hazan baban asayyid dan musayyib da wa qala shuba yace an qatada an sa'id ibn musayyib an abihi kunna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta shajarat alfan wa 400 yace mun kasance wato 1400 wa galatan bayyinan man qala kanu 70 wanda yace su 700 ne to wannan ya kuskure bayyane shine ibnu ishaq kenan shi kadai yake da wannan magana wa udhuru annahu naharu yawm idin 70 badal uzurinsa shine suna yanka raqumi guda 70 wal badna qad jaa ijza'uha an 7 wa an 10 ya tabbata ana iya yanka raquma ta ishi mutum 7 ko ta ishi mutum 10 wato abin da yake ishara ga yankan shine yanka na hadaya bayan da aka yi sulhu din aka ce to annabi yace aje a yanka wasu suka dan tarjiya ya shiga gun Ummu Salama ta ce mishi ka je ka fara da yaje yanka tashi fuska ba suke ta yanka wasu to sun dinga wannan tarayya mutum bakwai ko mutum goma ya hansu su tarayya to mutum bakwai bakwai suka yanka to shi sai ya dauki ra'ayi tunda sun yanka raƙuma 70 yanna 70 so 10 700 ne kuma gane inda shi yayi wannan to shine uzurin sa yace to su 700 ne saboda wannan tunanin wa hada la yadillu ala ma qalahu hada alqa'i me wannan zancan maganar shi da ya fada ba haka take ne ba yayi kuskure shi ibnu ishaqa fa innahu qad sarraha bi anna albadla kan bi hadhihi al'umra asabata domin sun fito farar sun ce mutum bakwai ne suke yanka raƙuma falau kanat as-sab'una an jami'i da a ce 70 din da dukan su ne la kanu 490 rajul to za su zama mutum 490 inda a ce iya yawan su ne kawai suka yanka wannan raƙuma amma wasu sun yanka ne su yi tarayya wasu kuma sun yanka ɗaya ɗaya wani ma ya yanka mutum guda goma ma shi kadai wa kad qala fi tamam al-hadith bi ainihi innahu kanu 1400 yayin da ya faɗa a cikin hadisin yace su 1400 ne to al-imamu ibnu hajar da yazo har hada waɗannan riwayoyi don mun tantance yawan mutanen da sai yake cewa abin da ya kamata a dauka shine kuma dai yayi ne sun wuce 1400 wanda yace 1400 to bai lissafi da abin nan din ba wato abin da ya dauri akan 400 shine sai wato kuma mu ce su 400 ne 1470 to in ka ce 1400 ka faɗi daidai domin 70 ba su kai 100 ba wannan ƙarin bai lissafa da shi wanda ya ce 1400 wanda ya ce kuma 1500 ya kalli cewa abin da ya dori a kan 400 ko da bai kai 100 ba ya shiga 500 kuma mun gani da misali yanzu ka ce ina da miliyan 2.5 ta yi miliyan 2 ne da rabi da 30,000 a kai kuma za ka iya cewa wannan kusan miliyan 2,600 za ka iya cewa haka to irin wannan ne ya ce wanda ya ce kuma da 300 to shi kuma ta yi ya lissafa abinda ya sani ne na sanda aka fito maka amin sanda aka fito madina da suka fito 1,300 wasu sun dinga karuwa daga ƙauyukan gefe da gefe da wanda suka riske su har aka kai 1,400 aka wuce daka shi yana da shi ibnu abi afaki ne yace 1,300 yana faɗan asalin wanda suka fito daga madina su ne suka 1,300 kamar misali yanzu ne a makaranta a tuba kai assembly da safi sai a tare yara 300 ne suka kai duty masa suka fito yara 300 su zo ta yuka kun a tashi ƙallatu kuma 60 su zo kuma gani ta irin wannan da haka daka dinda safi ne wanda yake mai sauki wannan wannan da shi ibnu qayyim yace ya karkata zuwa gare shi shine tawjihin da Baihaqi yayi a cikin dalailin nubuwa kafin Ibnu al-Qayyim cewa shi yafi gamsuwa da 1,400 saboda waɗannan riwayoyin daban-daban da suka zo a cikin Sahih Muslim musamman na Jabiru da Salamatu dan Akwa da Barau dan Adib dukkaninsu sun tafi zuwa ga cewa wato 1,400 ne zaka ga wannan tattaunawa tana da dukkaninta a cikin littafin Fathul Bari din cikin mujalladi na 7 a cikin kitabu ainihin wato al-jihad inda Ibnu Hajar ya kawo waɗannan tattaunawa mai ban sha'awa ina fata mun gane to wannan ke sai malam yace faslun ga wata gaba falamma kanu bi dhil hulaifa qallada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-hadiya wa ash'arahu wa ahrama bil umrati wa ba'atha bayna yadayhi aynan lahu min khuda'ata yukhbiruhu an quraish hatta idha kana qariban min usfana atahu aynuhu fa qala inni taraktu ka'ab ibn lu'ay qad ajma'u laka al ahadisha wa jama'u laka junu'an wa hum muqatil yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ibn zul khulaifa wato abiyahu ali inda yake daukar harama ga mutanen Madina da wanda suka biyo ta Madina in za a je umara ko aikin haji da aka zo nan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa hadaya alama ya mata kuma ishari wato a dan karci jikin su jini ya fito wanda zai nuna alamar wannan dabba an riga an bayar da ita ga Allah subhanahu wataala sannan ya dauki harama ta umara sannan wa ba'atha bayna yadayhi aynan ya aika da dan liken asiri wanda zai shiga gaba gare shi min khuza'a cikin kabilar bani khuza'a yukhbiruhu an quraish yaje jiye mishi labarin quraishawa hatta idza kana qariban min usfana yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kusa da usfana atahu ayyun sai wannan dan dake asali yabo mishi fa qala yace mishi inni taraktu ka'ab ibn al-ayyun na bar dangin ka'ab ibn al-du'ay qad ajma'u laka al-ahadith sun tattara maka taro ahadith ko dai wasu kabilu da ake hada su ana ce musu ahadith jami'i ne na uhbush sune baru al-hawl ibn khuzaima da banu al-harith ibn abd manaf da banu al-mustalik wanda suke cikin khuza wanda su ake hadawa a cikin su ahadith ko kuma saboda sun taru a wani dutse da ake ce mishi al-habash a kasar makka ko kuma al-ahadith min at-tahabbush wa huwa at-tajammu wato sun tara maka gayya gayya tsiya arna a inji kamar da ake ce sun yi taron dangi wa hum muqatiluka sun ce wallahi sun yake ka wa sadduka anil baiti kuma za su tare ka daga dakin Ka'aba ba za su baka kai gare shi ba wa mani'uka za su hada ka wastashara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ra'ayin sahabban shi manya wa qala yace atarawna annabi la ila zarari haula alladhina a'anuhum fa nusibahum me kuke gani wadannan kabilu da suke taya qurayshawa fada da mu yanzu sun bar garuruwar su sun bar su a bude ko za mu karkata zuwa ga garuruwan nasu ne yanzu mu je mu kame ƴaƴan su da matan su fa nusibahum mu samu ganima fa in ka'adu in sun ci gaba da zama a can ka'adu mautuina za su zama cikin confusion ba san halin ƴaƴan su da iyalan su ke wa in yaji'u in ko suka yi maza suka taho ta kunukan kada Allah to Allah ya yanke mana wato yayi suke in muka suka ji labarin ga mutum mun auka wa garuruwan su to ko dai su tabbata tare da Qurayshawa amma suna cikin dardar da tunani hankalin su bai jikin su suna tarin duke su da yayin su da matan su da garuruwan su ko kuma su baro Qurayshawa su taho kaga sun rage mana yawan wadancan kuma sai mu koma mu je mu shiga Makka annabi ya tsara musu wannan dabara ta yaki yace am tarawna an na ummal baita ko kuma kuna ganin kawai mun faci dakin Allah faman saddana an duk wanda ya hana mu zuwa Ka'aba qatalnahu sai mu yake shi fa qala abubakar sai abubakar ya ce Allahu wa rasuluhu da Allah da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kafa sana abin da ya kamata ai mu masu bi ne da abin da kuka ce a shirin innama jina mu'tamirin mu dai kuma ra muka zo walam naji liqitali ahad ba mu zo yaki ba walakin man hala bainana wa bainal baiti qatalnahu amma duk wanda yace ba za mu je dakin Ka'aba ba sai mu yake shi kaga cikin hikima da tausasawa ya zabi ra'ayin da biyu ko mun gane ba tare da ya nuna rashin dace wancan ra'ayin da farko ba dan ta yi annabi ya fara kawo wannan ra'ayin din kuma shi kuma annabi abin da kaga ta zuwa gare shi to dan kada ya harraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya nuna rashin mutuntawa sai ya faɗi magana cikin natsuwa da tausasawa sai ya ce ci gaba da cewa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce faruhu ila to mu samu ri mu huta farahu sai aka huta hatta idan kam ibadat tariki bayan da suka isa wani sashi na hanya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna khalid ibn al-walid bil ghalib na samu labarin Khalid dan Walid shi ma lokacin yana cikin kafirai yana nan a al-ghamim al-ghamim wani wuri ne kusa da Hudaybiya wani wuri ne kusa da Hudaybiya a kusa da Makka tsakanin Juffa da Rabiq fi khailin li Quraysh qali'ata a cikin wata tarin runduna ta Qurayshawa sun zo su leka su ga me ake sun shiga gaba su ga me ake fa khudhu dhatal yamin sai annabi ce to mu mu karkata mu yi dama ba za mu bata inda suke ba fa wallahi ibad labari yace na ratse da Allah ma sha'ara bihim Khalid hatta idha hum bi qataratil jaysh Khalid bai ankara ba sai ya ga gasunan kusa da waɗannan sojoji ga rundunar su manzo Allah dan sun zo kusa da su gab da gab bai ankara ba fa talaqa yarkudu nadiran li Quraysh sai ko ya juya a guje shi da wannan dali'a tashi za su je su ja kullum Qurayshawa cewa kowa ya shirya ga su annabi sallallahu alaihi wasallam wa sara nabi sallallahu alaihi wasallama hatta ila kana bil thaniya allati yuhbatu alaiha minha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba tafiya har sai ya zo saniyatul mirari wato saniya wanda ɗan tafiya da kafa suke bi da yaje wannan waje barakat bihi rahilatu alqaswa kawai sai tayi guyuwa ta tsuguna fa qala an-nasu sai mutane suka fara cewa hal wato irin da ake yi ma dabbobi a ce as da kaji kenan ko a ce ket haka ana koran dabbobi ana musu kwafa su tashi fa alahat ita kuma ta nace ta kitashi fa qalu sai suka ce khala'atil qaswa'u qaswa'u ta kitafiya qaswa'u ta gaji fa qala nabiy sallallahu alaihi wasallama ma khala'atil qaswa'u bata gaji ba ba ta kasa tafiya bane wa ma zaka laha bi khulqi ta ma ba gajera kuma bace mai karfi ce walakin habasaha hadisun fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ya hana raquma abrahata ta shiga makka shine abinda ya hana ta wato ikon Allah ne ya hana ta to ai an san tarihi raquma nan ta abraha sarkin habasha wanda yake so da karfin tsiya da karfin kafirci sai ya kusa ka'aba dan a koma inda ya ci da yaki kasar yaman a je a dinga yin aikin haji dan ya samu rabon shi ko tunanin shi kenan giwa ko na'am giwa abraha ita sai Allah ya bada labari a cikin sotul fil ko to wannan giwa abin da ya rike ta shine ikon Allah kawai shi ne rike ta to wannan ma ikon Allah ne ya rike ta thumma qala sanna nabi ya ce wallahi nafsi bi yadihi la yasaluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumati llahi illa a'taytuhum iyyaha nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na rantsi da Allah babu wani abu da za su nemi ini nasluhu ko yarjejeniya wanda a cikin shi akwai girmama dakin Allah zan yadda ko mene thumma zajaraha fa wasabat bi sanna nabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato tsabir qaswa sai ta miƙe ta shiga wata fiya fa adala hatta nazala bi aqsal hudaybiya ala samadin qalilil ma'i annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya ya je ya samu wuri can cikin wannan kwazazzabo na hudaybiya kusa da wata samidin wani dan karamin rani shine hufairatu alaiha ma'u wanda ruwa yake taruwa musamman lokacin sanyi bayan damina ragowar ruwan sama ya dan taru a waje sai ji wurin ya da zango yace innaha innama yubarriduhun nasu tabarrudan annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutane su dinga diban wannan ruwan kadan kadan kada a yi barnasa falam yulbithun nasu an nazahu fashaqau ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba a dade ba nan da nan sai ruwan ya kare yadda aka yi ga ana son a karanta amfani da ruwan mutum 1400 ko 1500 ne wannan ruwan zai musu za su sha za su yi alola za su kaza za su kaza sai ruwan ya kare shine sai suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuka akan kishruwa ya dame su fantaza'a sahman min kiradati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wata kibiya daga cikin kuban kibiyarsa daga cikin bakarsa summa amarahum an yaj'aluhu fi yace aje a caka ta a cikin wannan ramu qala mai labari yace fa wallahi ma zala yajishu lahum birrai daga nan wannan rani bai gushe ba ya dinga tukubo musu ruwa suna sha suna koshi hatta sadaru an sai da kowa ya sha ya koshi ya bar ruwa bari mu saurara anan saboda mun samu gaba wannan kissa da ya kawo duka tana cikin sahih bukhari da musannab ibn abdurrazzaq as-sanani da musnad imam ahmad ibn hanbal da littafin dalailun nubuwa da imam al-bayhaqi to sai mu saurara anan saboda lokaci sai mu tashi nam kace mai mala faruhu idan okay mu tafi da yamma ba na'am me nace okay kuskuren baki ne ba mu huta bane faruhu mu ci gaba da arrawa tafiya ta yamma ku jazakallahu khairan ya shekhu mushid وسيم القرآن إن شاء الله سأل الله يكتب درس نقبا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله